يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهتهويبا كودمها تنبيا نكيدا كودمها تنبيا نكيدا
ina mana haddace tsoro haddace gunna na ba mu hakuri kuma ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba wai in ya koma zai mutu kakar ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani ina nuna duwawun shi ina nuna hannu yake haka suke luwadi da shi da dare su daure hannun shi da kacha ta kuka sai ya ƙara bayani nuna da hannu yake hadda kananan yara ma duka ana musu
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau shirin domin iyali zai wayi wani batu ne da ya dauki hankalin al'umma farkon shekarar nan da ya shafi wani karamin yaro kurma da iyayensa ke zargin cewa an yi masa fyaɗe da gasa masa a kuba a makarantar kurame ta gwamnatin da ke garin Kuje Abuja zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya za mu yi kokari a wannan shirin domin ba kowane bangare damar yin bayani akan binciken da aka yi to ga bayanin da mahaifiyar wannan yaro Dr. Hannatu Ayuba wadda likiti ya ce a babban asibitin kasa da ke Abuja ta yi a hirar su da wakiliyarmu Madina Dauda
yanzu shekaransa 7 ya cika shekara 7 a wata na 2 February na wannan shekaran amma da na kai shi makarantar nan na Abuja School for the Deaf Kuje shekarunsa 6 da muka kai shi ya shiga makarantar aka sa shi a nursery 2 a nursery 2 suka ci tsarin boarding ne sai muka yi masa shirin tafiya makarantar boarding aka kai shi to mukan je duba shi sati biyu saboda yanayin aiki na wani lokaci mama na nake taimako na zuwa duba shi to ta taba zuwa ta same shi cewa a bai jin dadi da ta danji jikin shi da dumi ta bude cikin shi ta ga ciwo ta ce gashi nan ciwo a bubbude baki da yawa ta buga min sai ta min bayani sai na gaya mata to kila irin ciwon su na makaranta kila ya sha'anin ruwa ba mai tsafta ba sai na gaya mata to ba da mu zan turo mishi maganin da za a bashi wato antibiotic sai shi ma school father shi mai duba shi Sani Pilo sai mama na bayani cewa ciwon kaikayi ne suke da shi a makarantar sai kuma muka yadda da shi kafin ayi hutu ranar hutun akan yi meeting na PTA sai na je duba karban shi a makarantar to iyaye ana meeting da makarantar su principal da sauransu to muka ta neman school father a ranar har ina ma tunanin zan masa dan alheri haka yayi kudin mota da shi tafiya gida bamu ganshi ba sai Imran ya mana bayani ai ya riga ya bar makarantar tun da asuba ya ce ba zai makara dawowa makarantar ba to ni kuma ban gane bayanin ba
shi school father din shi wato kaman babansa mai lura da shi
yawa a makarantar wato makarantar yadda suka nuna mana daga farko suna mana kaman ai suna da masu duba su uwaye irin masu musu girki suna nan suna so shi sa muka yadda da su kuma da shike makarantar ne kadai anan Abuja in ma yaron ka mana karatu a wani garin ko Kaduna ko Kano kana fatan ya zo nan dole ne ya zo nan makarantar don ya samu damar shiga secondary school har ya je university
wannan makaranta wace irin makaranta ce
makaranta ce na koyar da yara wanda ba sa ji wato kurame tun daga nursery primary secondary school ne aka shirya a makarantar makarantar kwana ne amma iyaye masu hali suna iya samun gida a wajen kujen yaron suna zama kaman dai amma dai duk yaron da ya zo boarding ne kaman dai Imran yadda muka shirya ya zo yana boarding a makarantar to da aka gama PTA aka yi hutu sai muka dawo da shi gida da muka dawo da shi gida sai ya shiga daki ya dauko handkerchief ana cikin walwalan hutu sai muka shi wankewa saboda turare ko ina ashe ya dauka ya tafesa ya kawo wani handkerchief daga makaranta da bamu sani ba sai tafesa sai ya kai hanci sai da yana bayani ya nuna wato bai aiki ba wai a can makaranta yayi bayani sai nuna hannu idan a can ya shaka abu a handkerchief haka yana samun sauki har yayi bacci sai muka gaya masa a'a haka ba kyau shakan abubuwa haka ba kyau yana jawo cututtuka iri-iri har mutum ma iya mutuwa sai na yadda shi sai ya dauka tishu sai ƙara fifisawa kuma sai muka ƙara masa bayani muka karba muka yar sai ya yadda ba zai ƙara yi ba to bayan kwana 3 zuwa 4 wato a December kenan, saboda December November ne 28 aka bada hutu, muka je muka dauke su wuraren December 4th day. Sai bayan an ga wanke kayan shi an mayar cikin akwati, ina son cire socks ya sa yayi ta wasa, sai muka masa fadan wannan kayan makaranta, kayan makaranta ne, ka tabbata ka kada ka taba, don idan muka dawo zaka tafi makaranta kada a samu a babu takalmi cha. Sina mana hadda tsoro hadda tsuguna ina ba mu hakuri, shi ba zai ƙara komawa wannan makarantan ba. A'a, ta yaya wai in ya koma zai mutu, za su kashe shi. Sai ba zai koma makarantan ba. Kakar ta tambaye shi yaya, sai ya fara mata bayani, ina nuna duwawun shi, ina nuna hannu yace haka suke luwadi da shi da dare, su daure hannun shi da kacha, ya nema nuna wani hannun jaka a gidan, yace da irin wannan ake daure hannun shi ayi luwadi mishi ta kuka, yace idan ana yi haka sai yana mana Abuja, yace haka yake zubowa a kafan kafafuwan shi yana kuka. Sai muka ce kai ana maka haka, yace sai ya ƙara bayani nuna da hannu, yace har da kananan yara ma duka ana musu, ya ƙara mana bayani kuma ya ƙara yi muka tabbatar. Sai muka ce to insha Allah da safe zamu je makaranta. A cikin bayanin ma har da nuna yadda ake sa azzakari a bakin shi har wuya, yace haka idan yayi amai da abun yauki yauki, haka idan yayi amai sai a buga masa kai da katako, a buga a buga, wai haka ake idan kuma da dare in suna bacci yayi mana bayani, idan an rufe kofa an rufe window sai a zo a tattashe su, sai har da school father in shi shi sani filo ana suna fita, yace ko a mashin ko a mota suna tafiya wani wuri haka kaman kwana-kwana a can, shi ba zai gane hanyar ba, wajen makarantar ana kai su ko a mashin ko a mota suna tafiya wani taruwa. Ce yaya, sai mana bayani, ya tsaya ya ce haka wurin yake babban, akwai babban mutum shine kaman babban su, sai kuma a gaban su ana yanka mutane a jujjuyo kai ko kuma a yanka kai, ya nuna mana hadda bayani, ya samo katako ya nuna mana, ya ce a wurin kuma ga wuta haka za a sassa gawakin nan a kai a gasa a sa fork a yanka, wai sai a babai duk wurin maza ne babu ko nan mace daya, sai a sassa musu a baki hannayen su a baya suna cicci, shi kuma yan kawo mishi wurin baki yace wari, sai ta amai yi ta amai sai a buga kanshi, yace an yi so nawa ya kirga, in an bashi sai ki sai ta amai a bubbuga shi da ya kirga, yana mana kaman kaman su bakwai haka ko takwas, sai ce sai babban wurin yace a tafi da shi, wato yayi fishi da shi kenan, yace a tafi da shi, tafi da shi daga wurin nan.
Alamu ne kuke magana da shi kenan?
Eh, shi Imran da yake shi karami ne, mun dan koye wasu alamun amma ba sosai ba, amma shi idan yana maka bayani zai tashi ya nuna maka abu, ya je gida ya samu wani abu kaman shi ya nuna maka gashi nan ya ce kai, sai ya nuna maka yayi bayani taka maka gaggane, wani lokaci ma sai mu ce a'a ka ƙara yi, sai ya je ya dubo kaman yadda nuna mana katako ya ce an buga mishi goshi da kusa, ya je nemo katako a gida sai nemo kusa ya ce yauwa gashi mu buga, dan ba mu gane bayanin shi ba, da ya ce an buga mishi kai muna so mu tabbatar, sai ya ce a buga, aka buga shi katako dai kam gashi kusa ya shiga rabi, sai ya ce a bari haka, ya ce haka sani filo ya buga mishi a goshi, ya ce haka da ya buga mishi a goshi sai jini na ta zuba a idanun shi, sai kuma na tuna a'a lallai fa kam teacher shi ta taba bugo mini ina wurin aiki, ta gaya mini cewa gashi fa kin san yara kuramen nan suna da wuyan sha'ani, sun gaya mata an yi fada a hostel wani yaro da bai da hankali sosai haka ya shanye socks din shi bayan ya wanke, Imran ya taba da hannu mara kyau ya bata, sai yaron ya dauke shi ya buga shi da belt, wai sai karfen belt ke shige mishi a saman idon shi saman giran shi, tace min da ta gani hankalinta ya tashi ta kaso kai shi asibiti, daga baya kuma ta bugo min tace a da sauki, dan ya na da miki ko a kawo shi ne kawai gida, ta ce a da sauki yanzu an kai shi asibiti an yi dressing gashi ma kumburin ya sauka, don da ta gaya mana tace gashi kumburin ma ya cika har ya rufe idon shi, tace kuma ya da mi'in baki, tace ha a sai ta kwantar da hankali na, sai nace to zan turo masa magani, sai na sai magani na tura, saboda ban son wai kaman yayi missin makaranta kuma ban san cewa abu ya kai ga haka ba, sai da ya mana bayani yace ai kusa aka buga mishi a goshin shi, da aka buga yace zai school father shi wato Sani Filo sai dauke shi, bayan ya buga masa goshi sai babban su a wurin ya dauka Imran ya hurge ya jujjuya sai hulla shi ya hurga shi,
babban su shine wa
wato shi, to yadda ya nuna mana yace babban mutum a wurin, sai ya dauke shi sai hurga shi ya hurga shi ya fada kaman takatanga haka, sai shi school father shi ya dauke shi ya mente shi makaranta ya sa masa abun handkerchief kamar sholi yadda yake mana bayani sai dan nemi shi a hanci sai ya samu yayi bacci dan yayi ta kuka dan ciwo sai ya bacci da safe sai school father shi ya kai shi wurin nurse waya makarantar su akwai mai duba su sai ta duba shi sai ya je ga wa ita teacher su cewa gashi an yi fada ne
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai ku tare mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan bayani yanzu a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafin sa a makarantar gwamnati dake Kuje Abuja da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da taimana hira da ita sai kuma Chubahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbata mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya